yauwa barista Modibo Bakari kana ji na?
Ina ji ka.
To barista, a tanadin dokar Najeriya ko a dokar zaɓe, wani tanadi ta yi wa 'yan siyasa masu sauyin sheka?
To doka ta Najeriya kamar majalisa ko gwamna, akwai cikin abubuwan sharuɗan da ake buƙata mutum ya zama ya shiga zaɓe, wato sai ya zama na jam'iyya ta ƙaddamar da shi daga cikin sharuɗan kenan. To ita jam'iyya tana ƙaddamar da mutum, in dai kamar ɗan majalisa na tarayya ne, to dole ne daga cikin sharuɗan sai ya zama memba na jam'iyya. Kuma hukumar zaɓe a sashi na 31 na dokar zaɓe ta ƙasa, wato Electoral Act na 2010 ko 2011, ba a karɓa sai jam'iyya ce ta kawo mutum, ta tsayar da mutum kenan takara. To bisa ga wannan tsari ne shine yasa shi yasa idan mutum ya canza shiga daga jam'iyya zuwa jam'iyya bayan an gama zaɓe, to yana daga cikin kamar in majalisa ɗan majalisa ne, wato yana daga cikin sharuɗa ko kuma musabbabin barin kujerarsa daga cikin abubuwa guda goma da aka zayyana. In ɗayansu ya faru, mutum yana iya barin kujeransa, to har da barin jam'iyya ma, sai dai in abubuwa guda uku ne ɗaya daga cikinsu ya faru, to in ya bar jam'iyya zuwa wata jam'iyya ba zai bar kujerarsa ba. Waɗannan abubuwa guda uku shi ne, ɗaya idan jam'iyyarsa ta dare gida biyu ko kashi-kashi, wato ta yi faction, to a wannan ba zai rasa kujerarsa don ya canza shiga zuwa wata jam'iyya ba. Ko kuma idan aka soke jam'iyyar da kamar hukumar zaɓe wani dalili ya faru ta soke jam'iyyar gabaki ɗaya, to wannan ma ba zai iya rasa kujerarsa ba. Ko kuma jam'iyyarsa ta haɗe da wasu jam'iyyu, ta yi ta zama jam'iyya, shi ko bai gamsu da haɗe wanda aka yi ba, yana iya koma wata jam'iyya da hankalinsa ya kwanta. To amma in banda wannan, idan har ya bar jam'iyya babu waɗannan abubuwa, to tabbas kujerarsa a sashi na 68 na tsarin mulkin Najeriya ya bar kujerarsa kenan.
To barista Modibo Bakari, kamar yanzu gwamnan jihar Benue Samuel Otom da yana APC ne koma PDP, haka gwamnan Kwara Abdul Fattah, haka gwamnan Sokoto Aminu Waziri Tangwal, duk sun koma PDP. To a majalisa ta ma an samu waɗanda suka koma PDP da waɗanda suka koma APC. Me fa an samu, akwai me matsayin kujerunsu yanzu, tunda watakila ban san.
Eh, to ka san abubuwa da rauni da tsarin mulkin Najeriya yake da shi, shine bai yi tanadi na ɓangaren zantarwa, wato executive, wanda ya shafi gwamnoni ko shugaban ƙasa, bai yi wannan tanadin ba. Tanadinsa gabaki ɗaya akan majalisu, yaya majalisu ne tsarin mulkin Najeriya ya yi magana akan ga abin da zai faru. Amma ga gwamna ko shugaban ƙasa ko mataimakinsa ko mataimakansu, wannan babu wani abu da tsarin mulkin Najeriya ya faɗa. Ko da a shari'ar da aka yi na Ameci an Omeha, wanda aka taɓa yi, aka ce kotun koli na ƙasa sun ce wato ƙuri'u da aka jefa na jam'iyya ne ba na mutumin ba. To kaga kamata da tsarin mulkin Najeriya ya fayyace wani abu idan har an bar jam'iyya, me zai faru? To amma duk da haka, tunda babu shi a tsarin mulkin Najeriya, kuma doka ba za ta yadda ka ɗauki wani abu wanda ciki baya tsarin mulkin Najeriya ko kuma wanda ya shafi wani ofis daban, ka je ka yi amfani da shi a wani ofis ba. Da haka babu wani abu da zai shafi kujerunsu, tunda tsarin mulkin Najeriya bai faɗi ga illar da abun yake iya faru samu mutumin da ya haka din ba.
Wato wannan dai abun ya shafi 'yan majalisar dokokin tarayya ne kaɗai,
da kuma majalisar jiha.
To bari samu Dubu Bakari, in an duba kamar jam'iyyar APC, akwai waɗanda suka ce sun ma girkiro da ɓangare a jam'iyyar, wato Reform APC kenan. Wannan ya wadatar da dalilin da zai sa 'yan majalisar nan su ma su yi dogaro da wannan, su iya barin jam'iyyarsu ta APC su koma da
jam'iyyarsu. Wato abunda idan aka ce faction ko kuma duk sharuɗan da muka faɗa faction, su suna dogaro ne akan an samu rarrabuwa jam'iyya kenan zuwa faction ɗin kenan da ake magana. To amma idan ka duba sunar jam'iyyar da suka ƙirƙiro, ba APC ba ne, sun ce RAPC. To kuma in ka duba sashi na 222 na tsarin mulkin Najeriya, suna tana da tasiri, kuma suna harufan da aka haɗa aka yi suna da kuma logo na jam'iyya suna da tasiri kuma daga gaske don bambanta jam'iyya zuwa wata jam'iyya. Don haka idan ka samu harafi daya ya shiga cikin harufan jam'iyya, to ya zama ba ita ba ce kuma wata jam'iyya ce daban. Ko tsakanin su da hukumar zabe ta yi musu rajista a wannan sunan ko kada ta yi musu rajista, amma sun tashi a waccan su a waccan jam'iyya da da suke ikirari suke cikinta kamar APC. Don haka a interpretation a wata doka ta fassara abu wato sassana dokoki, idan harufa sun bambanta wato suna ya bambanta, idan suna ya bambanta ko na mutum ne ko na wata hukuma ko na jam'iyya, to abin da ya shafi sunan ba zai shafi sabuwar suna ba. Don an taba yin haka a majalisar tarayya wato Evans Everem, aka samu harafi daya ya kara a wani sunansa a wani bangare na takardu aka sa Evans, wani kuma Evan. To dalilin wannan da kuma aka yi taɓa shari'a na gwamna da ya gabata, gwamnan Delta James Ibori, sai aka samu a ɗaya ɓangaren sunansa da aka yi masa shari'a aka ɗaure shi a nan wata upper area court a nan Abuja, sai aka sa James Ibori. Shi kuma ya ji ya shiga takardun zaɓe ya tsaya a James Enanufe Ibori. To kaga wannan samo wata suna aka ƙara a ciki, sai zamana ba sunan shi bane, ko da shi din ne amma suna ba tashi bace. To in aka samu bambancin suna, to mun taɓa yin iri wannan shari'a ma a Adamawa, akwai wani gidado Sajo, sa'an nan kuma aka samu su wata suna kuma gidado Sajo Gela. To duka ne takaddusa ne. To sai hukumar zaɓe, kotun ɗaukar ƙararraki na zaɓe, sai suka iya bambancin suna yana tasiri ƙwarai da gaske, kuma yana iya rusa ko kuma kafa wani abu wanda inda ba wannan din ba za a same shi ba. Da haka babu faction.
Bari samu Dubu Bakari, amma waɗanda kuma daga APC suka koma PDP ba, sun da waɗanda daga PDP suka koma APC kamar
irin su din ma, abin da ya shafi waɗancan a bisa ga doka ya shafe su. Wannan sashi na 68 na tsarin mulkin Najeriya ya shafe su. Da haka in ba za su iya zuwa kotu su tabbatar da akwai faction, to a bisa ga zahiri wanda muka gani yau da gobe, ba mu san wani faction a PDP ba, ba mu san kuma wani faction a APC ba. To don haka waɗannan duka da suka bari sun rabu da kujeru su a dokance.